since especially the Arab Spring, and with the collapse of the Gaddafi regime in Libya.
Mataimakin shugaban Najeriya kenan, Farfesa Yemi Osinbajo, ke bude taron ministocin tsaro na kasashen Sahel da Sahara wato CENSAT a nan Abuja, inda ke bayyana cewa tun bayan juyin juhalin da aka yi a kasashen Larabawa da kuma rushewar gwamnatin Muammar Gaddafi a Libya, aka shiga rudani. Kasashe irin namu Najeriya, Mali, Burkina Faso, Niger suka fara fuskantar matsaloli na masu tsatsauran ra'ayi da 'yan ta'adda, al'amarin da ya zama babbar barazanar tsaro ga wannan yanki. A nasa bangaren, sakataren janar na kungiyar kasashen Sahel da Sahara wato CENSAT, ambasada Ibrahim Sani Abban, ya yi tsokaci kan matsalar 'yan Boko Haram da yadda shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya jagoranci kar ya laba su a zirin yankin Tafin Chadi. Mataimakin shugaban Najeriya, Farfesa Yemi Osinbajo, kazalika ya ce, abu ne mai karfafa gwiwa a sani cewa an cimma gagarumin nasara sosai wajen shawo kan matsalar ta'addancin 'yan Boko Haram. Hoɓɓasa da rijiyar kasashen yankin Tafkin Chadi ke yi ya dakile kazarkazar ɗin Boko Haram ɗin a wannan yanki. Jim kaɗan bayan buɗe wannan taro, ministan tsaro na ƙasar Nijar, Mutari Kalla, ya min ƙarin bayani.
Wannan taro ya ƙunshi da farko zan ce mutanen ƙasashen Sahel da Sahara, kuma taro ne na bakwai da aka saba shiryawa. Wannan taron musamman mun kira shi ne saboda mu tattauna tsakanin ƙasashenmu bisa ga matsaloli na ta'addanci da sauran ayyuka na asha da suke afkuwa a cikin wannan yankin na ƙasashen Afirka.
Kimanin ƙasashen Sahel 25 ne ke halartar wannan taro, yayin da ƙasashen Rasha, Burtaniya, China da Saudi Arabia da kuma Tarayyar Afirka da Majalisar Ɗinkin Duniya ke zaman ƴan kallo. Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.